وسلم على سيدنا الشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني الله سبحانه وتعالى يجزيه wanda kuma wannan shine karatunmu na darasinmu na tara cikin wannan littafin muna Laraba 22 da ko da ɗaya Rajab 22 ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yayi daidai da 23 ga wata na biyu miladiya ta 2022 insha Allah a wancan satin ko wancan sati na sama din wancan satin ba yi ba karatu sakamakon wani uzuri da ya gito mana kenan mun tsaya akan fasalin da malam ya kawo mana bayani akan jawazul iktisar ala al-fatiha wato halaccin mutum ya zamanto ya takaita a wato sallah misali a karanta fatiha misali ga mutumin da ya zamanto bai iya ba karatu sai fatiha to idan zai yi sallah to zai karanta fatiha a kowace raka'a idan kuma kwata-kwata ma bai iya ba mun gani a can baya mi zai yi tasbihi zai yi la haula la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah in bai iya ba karatun fatiha gabaki daya idan kuma ya iya bai iya ba wasu karatuttuka a cikin alqur'ani kenan yana iya karanta fatiha wanda malam ya kawo mana hadithin jabir hadisin Mu'az yadda Allah ta tabbata a gare shi wanda ya kasance tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar isha'i a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya dawo wajen mutanansa a unguwarsu ya jagorance su sallah har ya zamanto a sallar tashi idan zai musu ko bayan in ya karanta Fatiha sai ya karanta wata sura kuma ya karanta Qul huwallahu ahad ko kuma ya zamanto yana ja yana jan wato sallar tashi ai aka samu cikin wasu daga cikin mamu wato wani ya cire daga sallar ya cire suka ce wani akwai munafuci a tare da shi yace to he ya ji gaima annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yace he an ji gaima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa wani ma ana sallah ya cire da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma Mu'az fada yace a turidu an takuna fattanan ya Mu'az shin kana zamanto kana so ka zamanto mai fitina al'umma ne ya kai Mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam yace mashi idan ya zamanto zakka sallaci mutane to ka takaita musu a cikin sallah saboda a cikin sa akwai mai rauni a cikin sa akwai wanda bai da lafiya a cikin sa akwai wanda yake da bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi bawan Allah wannan wanda ya cire sallah aka ce to kai idan kana sallah yaya kake yake cewa to shi in yana sallah ko yana karanta suratul fatiha ne sai ya roki Allah ya sa shi aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi da wuta sai yace shi bakin yanda yake yi a sallar shi yace shi bai gane wannan gungunin da kuke yi kai da Mu'az yace bai gane wannan gungunin da kuke shi kawai haka sallar shi take sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi to wannan gungunin da kaje muna yi ni da Mu'az to mu ma muna neman dai aljannan nan ji Allah kuma ya gane mu daga wutar shine muke wannan gungunin muke ta'adda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata yace mishi haula hanu dandi kenan wannan mun gani wato irin yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake wato mu'amala a cikin al'umma yake mu'amala wato sahabban shi yau zan mu tashi inda malam ya kawo mana fasali sabo yace aljahru wal israru fi salawat al khams wa ghayriha wato bayyanawa da asirtawa a cikin salloli guda biyar da kuma wasu wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kenan yana sallah yana bayyana karatu a sallah wasu kuma yana asirtewa kenan shine malam zai kawo mana abin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ati fi salati as-subhi wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal 'isha wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bayyana karatun shi a cikin sallah ta as-subha wato sallah as-subha annabi yana bayyana karatu da kuma rak'o'i guda biyu na sallar magriba da sallar isha'i kenan wannan ya nuna mana inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayyana karatu dan muka ce wannan siffar sallah ce yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake to mun gani yanda idan ka zo kai kabbara kai du'a wal istifta da bude sallah ka karanta fatiha ka karanta wata sura bayan fatiha duka wannan mun gani to sai ya zo ya karanta mana wato a wasu rak'o'i ne ko a wasu sallah ne zaka bayyana karatunka a wasu sallah ne zaka asirta karatu ginin shine ya kawo mana wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallah asuba wato yana bayyana karatu kenan wannan yake nuna mana sallah asuba idan zakai zaka bayyana karatunka haka kuma wa fi rak'atayni al-ulayaini min al-maghrib wal isha da rak'o'i guda biyu na farko wato na sallan magriba da sallan isha yanzu nan sallan magriba da muka yi rak'o'i guda biyu wato an bayyana karatu haka sallan isha yi rak'o'in ta guda biyu za a bayyana karatu sai malam yace wa yasiru biha fi zuhri wal asri wa thalithati min al maghribi wal akhiraini min al isha sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana asirta karatu a cikin sallar azhar wal asr da sallar la asr wa thalithati min al maghribi da rak'a ta uku ta sallar magriba wal akhiraini min al isha da kuma rak'o'i na ƙarshe na sallar isha kenan wannan ya karanta mana siffar yanda annabi yake bayyana karatu da yake asirta karatu a sallolin farilla sallar asuba ana bayyana karatu sallar azhar yana asirta karatu sallar la'asr yana asirta karatu sallar magriba taka suka so biyu na farko yana bayyana karatu ɗaya ta ƙarshe yana asirta karatu sallar isha'i biyu na farko yana bayyana karatu biyu na ƙarshe yana asirta karatu kenan wannan shine malam ya kawo mana wannan yake bayani yake yi mana bayani sannan yace akan abin da ya shayi wanda ya tabbata ijma'i ne na malamai malamai magabata salafus salih da kuma wanda suka zo bayan su akan wannan sallolin yanda ake bayyana karatu da kuma wato yanda ake asirta karatu kamar yanda Imam an-Nawawi ya faɗi kenan anan idan mutum misali ya zaman to kai ne sallar asuba ta kubce maka asai da rana dai kenan ya zaka raba sallar nan zaka bayyana karatu ko zaka asirta karatu sallar asuba mutum bai yi da ba har sai wajen ƙarfe 10 yazo zai yi sallar asuba zai bayyana karatu ko kuma zai asirta karatu zai bayyana karatu dan me yasa saboda ita sallar bayyana karatu ake da yawa wasu suke ganin a sallolin dare su ake bayyana karatu sallolin wuni su ba a bayyana karatu a sallolin da ake bayyana karatu sune sallolin da annabi yace ana bayyana sallolin da ake asirta karatu sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana asirta karatu ake kenan misali kai ne sallah ta kubce maka baka yi ba sallah asuba har ya zamanto an waye gari rana ta fito baka ce ba tunda rana ta fito in asirta karatu abin da yake shine zaka bayyana karatu iya gurgurdan yanda zaka shiyar da kunnanka kenan iya gurgurdan yanda zaka sallaci wato sallai haka kuma ita ma sallar azhar ko kuma sallar la'asr misali kai ne barci ya dauke ka sallar la'asr har ya zamanto wato magriba tayi kai ka tashi can wanda dai idan ka zo zaka rama sallar la'asr zaka bayyana karatu ko zaka asirta zaka asirta koda ko cikin dare ne kenan wannan shine yake nuna mana wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yace wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yusiru bihi bi-ittilabi lihiyatihi wa bi-isma'ihi iyyahum al-aya ahyana wato sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama to yaya akai suka gane annabi sallallahu alaihi wasallama a azhar misali da la'asr ko kuma a raka'a ta uku ta sallar magriba ko kuma raka'o'i biyu na ƙarshen sallar isha yana bayyana karatu yaya akai sahabbai suka gane shine malam yake cewa sahabbai sun kasance suna ganewa akan inda annabi yake asirta karatu bittirabi wato lihiyatihi ga wato jujjuyawa gemun shi misali kai ne kana karatu gemun ya annabi sallallahu alaihi wasallam dole ta juya kai ne kana magana zaka gani habakka kenan tana motsi kenan dalilin wannan sai suka gane lalle annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan sallar ta azhar ko kuma sallar ta la'asr ko kuma raka'a ta karshen magriba yana bayyana karatu yana asirta karatu kenan yana yin karatu amma a asirce wani lokaci kuma yana bi isma'ihi iyyahum al-aya ahyana wato wani lokaci annabi a sallar azhar misali sai dan bayyana masa aya misali an zo yayi Allahu akbar zai karanta suratul fatiha da farko yana karanta sai ya dago wata aya misali ghayrul maghdubi alaihim sai su ji kenan karatu yake haka kuma in ya shiga wata sura misali yana karantawa sai ya sanar sai ya dan jiyar da su wanda wannan kuma yana nuna irin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama misali hatta da kai ne ya zamanto a inda kake limanci ya zamanto akwai da yawa mutane wanda irin mutane ne wanda dai ka san sallar kawai sun ga ana yi ne suke kenan irin wannan kana iya ka ringa dan bayyana karatu wani lokaci dan ka sanar da su cewa karatu ake yi a cikin sallah ba shuru ba ake a kyale dan da yawa wasu kawai shuru suke yi cikin sallah shi kawai in yayi kabar da kawai bin liman ne yake banda Allahu Akbar bai ce akomi to kaga wannan ai sallah akwai abin da ya kamata a duba a gyara kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dan sanar da su aya yake cewa kuma wa kana yajharu biha aidan fi salatul jumu'a wal eidain wal istisqa'i wal qusub sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bayyana karatu kuma a sallar juma'a sai kawo maka wasu salloli kenan wanda suka hutu daga wancan hamsu salawat sallar juma'a kenan annabi yana bayyana karatu ba a sarta karatu a sallar juma'a haka kuma wal eidain sallar idi guda biyu idin layya da idin azumi shi ma idan aka zo sallah bayyana karatu ake yi haka salatul istisqa sallan neman ruwa roƙon ruwa idan aka huta za a roƙi ruwa sallan nan da ake yi wato ana bayyana karatu haka kuma wal qusuf sallah ta kisbewar rana ko kuma kisbewar wata shi ma bayyana karatu ake kenan mun gani su ma wannan kenan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana karatu a cikin su sai malamin yake cewa kenan wannan fasalin bakin karshen shi kenan kenan salloli na farilla da wasu su ga wanda ake bayyana karatu ga wanda ake asirta karatu a cikin su sai malamin yace al-jahru wal israru fil qira'ati fi salatil layl can mun ga sallolin farilla to sai a dawo salloli na nafila na cikin dare qiyamul layl shine malamin yace bayyana karatu da asirta karatu a cikin qira'a ta cikin sallar dare yace wa amma fi salatil layl amma abin da ya shahi sallar dare tarawihi wanda ake yi sawa'un ashamci ko tahajjudi cikin dare duka qiyamul layl ake ce musu ce fa kana taratan yusiru wa taratan yaja wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana asirta karatu a sallar dare wani lokaci kuma sai ya bayyana wani lokaci idan zai yi qiyamul layl sai ya asirta karatun shi wani lokaci kuma sai ya bayyana wa kana idza qara'a wa huwa fil bayti bismi qira'atuhu man fil hujjar idan ya kasance a cikin gida ne yake yin qiyamul layl yake yin sallah to yayin ya kasance karatun nan shi yana bayyana ma wanda yake cikin ɗakin yana shi misali kai ne a cikin ɗakin ka zaka yi sallah idan ka tashi zaka bayyana daidai gurgudan yanda inda akwai mutum a cikin ɗakin naka zai ji karatun da kake kenan ana bayyana karatu kenan shine yace wa kana idza qara'a ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo yana karanta yan cikin sallah cikin dare a cikin gidan shi wa huwa fil bayti yusmi qira'atuhu man fil hujra wanda yake cikin ɗakin wannan wato yana sauraron zai saurari wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantawa sai bala yace wa kana rubbama rafa'a sautahu aksar min zalika hatta yasma'uhu man kana ala arshi ai kharijil hijra wato annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kuma yana daga sautin a cikin ɗakin shi yana daga sautin har sai ya zamanto wanda ya zamanto yana wajen ɗakin nashi wato yana iya saurara kenan wani lokaci yana daga sautin shi sosai haka idan mutum yana waje zai iya saurara misali wani lokaci kuma zai yi shi daidai yanda wanda yake cikin ɗaki ne bakin shi kadai wato zai saurara wa bizalika malam yace da haka ne amara Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce Abubakar da Umar yarda Allah ta tabbata a gare su wa zalika haka hinama yayin da ya kasance kharaja laylatan fa idha huwa bi Abubakar radiyallahu anhu yusalli yahfad min sauti wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta da dare sai ya ga Abubakar yana sallah amma yana sallar ya takaita sautin shi ya zamanto ya takaita sautin shi wa marra bi Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu sai kuma ya huce da Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi sai ya gane shi shi ma yana sallah wato ya daga sautin shi nan ya ga Abubakar yana sallah amma sautin nashi kadan yi ya asirta sautin shi shi kuma ya huce ga Umar sai ya ga Umar shi kuma ya daga wato sautin shi falam majtama'a inda annabi sallallahu alaihi wasallama qala yayin da suka kasance sun gamu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu ya Abubakar ya kai Abubakar marartu bika wa anta tusalli tahfad min sauti wato na huce da kai kana sallah amma ka koyi ka asirta wato wannan sautin ka kenan baka bayyana ba karatunka kana sallah qala sai Abubakar yake cewa qad asma'tu man najaitu ya rasulullah yace ya rasulullah ai najiyar da wanda nike munajati da shi wanda nike ganawa da shi wato shine Allah subhanahu wataala wato najiyar da shi sautin karatun da nike wanda Allah subhanahu wataala yana jin wato komi abin da mutun yake sai shi kuma Umar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa marartu bika wa qala li umar sai yace ma umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak na huce da kai ya umar na ganka kai kuma kana sallah ka daga sautinka fa qala ya rasulullah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama auqizu isnan wa atrudu ash-shaytan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ya ababakar irfa' min sautika shay'an wa qala li umar ifad min sautika shay'an sai annabi sai umar shi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama ina bayyana karatu ne dan in daga karatu na kuma in korar da aljannu daga wajen ya kore aljannu wato daga wajen mun sani inda ake karatun alqur'ani wato shedannu suna gusawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma abubakar to kai abubakar ka dan daga sautin ka kadan tunda da a asirce yake ya kankantar da sautin shi sai annabi yake ce mishi dan daga sautin shi kadan kai kuma umar ka dan rage wato sautin ka kenan wannan yake nuna mana a sallar dare kana da zafi kana iya ka dan yi sautin ka daidai inda zaka jiyar da wanda kuke zamne ko kuma ka bayyana amma kada ka bayyana kuma ya huce iyaka kamar yadda malam ya kawo hadisi yake cewa wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantsance yana cewa aljahiru bil qur'ani kal jahiru bis sadaqa wal musirru bil qur'ani kal musirru bis sadaqa wato wanda yake bayyana karatun alqur'ani kamar wanda yake bayyana sadaka ne kuma wanda yake asirta karatun alqur'ani shi kuma kamar wanda yake asirta sadaka ne misali mutumin da zai zo ya ringa yin sadaka a bayyane da kuma mutumin da zai zamanto ya ringa sadaka wato a asirce wanne ya zamanto ya yi mutun yayi a asirce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi cewa mutumin da zai bada wato sadaka da hannun shi na dama hannun shi ta hagun ba ta san ba meye kenan wannan ita tahi falala kenan wannan yake nuna mana fasalin wannan cewa a sallar dare mutun yana da zai a nan zan yi tambihi a kan mu amma abu guda shine idan ramadan ya zo mafi yawa idan ramadan ya zo qiyamul layli ta wara tahajjudi ta wara to zaka gani fa kawai sai dai abin ana yin shi ne kawai gashi karatu ne ake karatun alqur'ani sallah ce ake sallah abu ne mai kyau abu ne wanda wajibi ne wannan yana da kyau ya zamanto gari na musulmai a isko gari ana sallah amma dole ya zamanto mutane suna la'akari wato kada ya zamanto an shiga haƙin al'umma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani yace la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa kada ka cuci wani kada ya zamanto kai ma a cuce ka kada ya zamanto ka kuntata ma wani kada ya zamanto kai ma a kuntata maka idan muka ce cuta wai ba sai irin wai abu wanda yake na haramun ne ba idan ka cuci mutun zai zamanto lahi hatta da abu wanda yake na halal ne ka zamanto ka cuci mutun Allah sai ya saka mishi abu ne wanda kake gani gashi nan a wannan ai taimako ne ne sai ka cuci al'umma misali kai ne yanzu a irin wannan lokacin da marece misali ko da magarba kowa mafi yawa wasu suna gida wasu suna masallaci sai ka fito yanzu misali nan kake ona wata wuta ka cika unguwan nan da hayaki ka san ka cutar da al'umma ba shakka ka cutar da al'umma zai zamanto hayakin nan yana shiga gidan mutane suna zamne wasu sun huddo yaransu wasu sun huddo jarirai wannan hayakin yana shiga musu hanci wasu bauta irin cuta zai samu su wannan cutarwa ce shi kuma addinin musulunci ba a so ka cutar da kowa ta kowace irin hanya abinda zan yi magana shine akan abinda ya shafi daga lastika a lokacin da ake tarawihi ko kuma lokacin da ake wato qiyamul layli tahajjudi in san samu ne wanda zaku yi tarawihi ku dare ta mikro iya gehen masallacin ku misali ku jiyar da wannan wajen ya isa saboda ibada ce kuke ibada kuke yi ya ishe kai zamanto nan Abubakar da Allah tabbata gare shi me yace tai na jiyar da wanda nake munajati da shi ya jiyar da Allah da yake munajati da shi to zaka gani mu kuma lil asaf zaka gani abin da yake wannan kowa so yake kure bolin a ce ga masallacin wace ya fara wane ya fara wani in kai su masallacin misali a cikin unguwa yanzu misali alhamdulillah Allah subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yana nuna cewa wato fiyayyen gari inda ke da kuma mafiyin masallatai ya suka yi yawa a cikin gari ahabul bilali ila Allah masajidwa wato mafi soyuwar gari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine garin da ke da kuma mafi yawan masallatai ya auka maka sallallahu alaihi wasallam to amma mun ji akwai yawan masallatai alhamdulillah a gari kada ya zama to kuma ana cutar da al'umma misali nan masallaci can akwai masallaci can kuna masallaci can kuna masallaci sai zaman to ni na kunna lasifika a sahun na ube huce mun uku ko mun goma muke sallah mun kure bolin sai zaman to wanda yaje ya huta ko bai da lahiya bai samu bai huto masallaci saboda wata cuta da ya same shi mun cutar da shi wannan sautin da yake kai mishi karatun alqurani babu shakka abu ne mai kyau amma ka yi shi akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yanda bazakka cutar da wani ba shine abin da yafi soyuwa sai ka je kana neman lada ya zaman to zulubi kake nema da yawa ka duba wasu masallatai ya Allah saka musu alkhairi idan ana qiyamul layli zaka gani bakin sauti cikin masallaci bakin cikin masallaci wasu installation suke sa qiyama ya zaman to kawai cikin masallaci ba ku za a kunna ita kawai na cikin masallaci za su ji a ida sallah a huce a kai ibada ce ka zo ba dole bai ka bayyana wa mutane cewa kana ibada ya zaman to kana yin ta ne tsakaninka da Allah dan Allah ya karba maka amma ya zaman to ka zo ka kunna ka kure bolin kana yi ko kuma kafin ma a fara sallah zaka gani wani in ya zo ya fara karatu zai sa wani ka gani dai abubuwan kowa da irin yanda yake yi Allah dai ya datar da mu to wannan gaskiya abu ne wanda duk wanda ya zaman to yana da ikon ya bada shawara a wani daga cikin masallataiya wato ya zaman to ya bada irin wannan shawara ya zaman to idan sallar tahajjudi ta zo tunda akalla yanzu wata guda ne da yan kwanaki ko da sati guda kafin Ramadan ya zo kinan ya zaman to an daidaita mikuro iya gwargwadon inda zai ishi wannan jama'a kada ya zaman to an cutar da wasu misali yanzu dauka ma na saki bolin wancan ya saki bolin karatun in yazo haka zai yi dai sai ka rasa ma baka san ba kai wanda kake in so kake wani ya saurara bai san ma wanne zai saurara wane yana yi kaza wancan yana kaza wannan yana kaza kinan kaga abun babu wato hikima sosai a ciki wanda yana daga cikin kasashen Larabawa wasu suka hutar da fadawar cewa idan za a yi sallah a masallataiya da 5 salawat a ringa kashe wato mikurruka amma da yawa wasu kasashe to ana musu cewa a garin nan ba a san addini ba a kishin addini dan me yasa za a ce ba a saki sauti alqur'ani ba ya huta ba za a sallah ce za a yi kaza da kaza to a baka san ba kowa gehen shi baka san ba zurufi in wani yanzu misali mune muke da wannan irin wannan lasifikokin kanana akwai inda lasifika ɗaya za a sa masallacin duka wannan unguwar ta karkara ta ishe ta isa gabaki ɗaya to installation kenan kuma garin misali da Allah ya zama to benaye yake da kai wani lasifika kan gidan shi take kallo to yanzu kai aran mu ya dauki karatu tun daga ƙarfe 10:12 misali an ce sai ƙarfe 4 za a kare karatu shi wannan bai da lafiya yana cikin gidan shi to ya ake kiran shi ka gani ba laifi dole sai an cutar da shi to shi addinin musulunci komi tsaka-tsakiya ne addinin musulunci komi a tsaka-tsakiya yake dole ya zamanto wato ana la'akari da haƙƙin mutane haƙƙin makwabta haƙƙin makwabcinka ya zamanto komi ka ba shi wato abin da ya shafi haƙƙe shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam yake cewa ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati kinan fasali na gaba shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantarwa a cikin wato salloli kinan wasu salloli shine sallolin farilla nan mun gani yana bayyana karatu da inda yake asarta karatu kinan yanzu kuma zan mu gani misali sallar asuba me yake karantawa wasu surori yake karanta sallar azhar haka sallar la'asar haka sallar magriba haka sallar isha'i haka malam yake cewa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati min as-suwari wal ayati fa inna zalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawati al-khamsi wa ghayriha wato annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a cikin salloli na daga cikin surori da kuma ayoyi yana samun sabani daga game da sallolin da annabi yake karantawa da kuma sallolin farilla da kuma salloli wanda ba farilla ba malam yace wa haka tafsir zalika mubtadi'ina bi salati al-ula min al-khamsi wato gashi nan zan mu baka shi a bayyane zan mu fara da sallah ta farko daga cikin salloli wato guda biyar na farilla malam yace salatul fajr wato sallar al-fajr kenan sallar asuba yanzu mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba ne ya kasance yana karanta yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tawalil mufassal wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a cikin sallar asuba da tawalil mufassal wanne ne ake cewa tawalil mufassal sune muka ce tun daga suratul qaf har zuwa wato abin da ya shafi kasa tun daga qaf to anan wajen annabi yake dauko surori wato yana karantawa kamar yanda zai kawo mana fa kana ahyanan wani lokaci ya kasance ya qra'ul waqi'a yana karanta suratul waqi'a kenan wana hawiha min suwar fi rak'ataini da kwatankwacinta a cikin na daga cikin surori a cikin sallolin guda biyu kenan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo sallah asuba sai karanta idza waqatul waqi'a idza waqatul waqi'a aya kuma na waje riba na ba da ba uku ba da ba a ruwaya ruwaya sai dari ba dai ko dari ba uku kai kenan a hafs kenan dari ba uku a warshwa dari ba daya kenan an samu ruwaya ne wannan wasu suna lissawa aya daga nan zuwa nan aya ce wasu ruwaya ta kuma zaka gani suna game su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam mutaran a sallar al-fajr yana karanta idza waqatul waqi'a a cikin rakoyin guda biyu kenan misali ko ya raba ta ko ya karanta ta duka haka kuma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tawalil mufassal fa kana ahyanan aywa yaqra'u bil waqi'a wa nahwiha min as-suwar fi rak'atayn wa qara'a min surati at-tur wa zalika fi hajjatil wada' hajjin bankwana ya karanta surati at-tur surati at-tur aya nawa 49 surati at-tur aya 49 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a hajji ta bankwana ya karanta surati at-tur a sallar asuba wa kana ahyanan yaqra qaf wal qur'an al majid wato wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta surati qaf wal qur'an al majid ita kuma aya 45 wani lokaci kuma a rak'a ta farko wannan wana hawi hafi rak'a fil rak'ati al ula wadan kwacinta a rak'a farko sannan kuma rak'a ta biyu ita ma ya dauko wata kwadan kwacinta wa kana ahyanan yaqra'u bi kisar al mufassal kuma wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko kasa sai ya dauko kananan surori al mufassal can ya ka kasham ka idza shamsu kuwirat suratul takwir idza shamsu kuwirat ya karanta ta wato a sallar asuba wani lokaci kuma wa qara'a marratan wani lokaci a sallar asuba ya karanta idza zulzilatil ardh zilzalaha ya karanta ta a rak'a duka rak'a'o'in guda biyu akai rak'a farko ya tashi karanta idza zulzilatil ardh zilzalaha rak'a ta biyu ita ma ya maimaito idza zulzilatil ardh zilzalaha hatta qala ar-rawi hay ya zamantu wanda ya rawaito hadisi yake cewa fala adri anasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qara'a dhalika amdan wato shin annabi mantawa ne yayi a sallar rak'a ta biyu ya ƙara karanta idza zulzilatil ardh zilzalaha ko kuma yayi shi ne kawai haka nan wato dan ya sanar da al'umma wanda mun gani a baya cewa ya halatta ya zamanto ka maimaita sura wato a cikin sallah misali kai ne zaka yi sallar asuba ba laihi ka karanta qul huwallahu rak'a wa rak'u kuma ka ƙara maimaito ta kenan wannan duka babu laihi kenan shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a sallar asuba ya karanta idza zulzilatil ardh zilzalaha kuma a sarka'a ta biyu ma ya ƙara maimaita wa qala wa qara'a marratan fi safari wani lokaci kuma a cikin bulaguro annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas da aka zo sallar asuba a cikin bulaguro kawai ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq a rak'a farko qul a'udhu bi rabbin nas a rak'a ta biyu idan wannan yake nuna mana kamar yanda mun gani a warkon littafin nan cewa da mun bulaguro da ake yi da an sa kaliman kada ya zamanto ka ja sura idan ya zamanto ka takaita ma mutane karatu an yi sura daidai dan a ci gaba wato da bulaguro kenan wannan yake nuna mana duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama mu duba mu gani can yana karanta qaf wani lokaci ya karanta idza waqatil waqi'a nan kuma wani lokaci ya karanta idza shamsu kuwirat wani lokaci ya karanta idza zulzilatil ardh zilzalah kenan duka annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya dan tsawaita sallah wani lokaci ya zamanto ya takaita sai kenan me yake duba halin wato su mamu wanda ake jagoranta sallah kenan wanda haka yake zamantowa ya zamanto game da mutumin da ya kasance limami ne wato ya zamanto kullun yana mura'a cikin wanda yake jin sallah kare ya zamanto kai kullun takaita sallah kai kawai kullun daga an zo kawai alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah to an ce malar rumbo shikenan an gama ko kuma kullun daga an zo kai har ba a san zuwa masallacin ka saboda ni jan karatu jan sallah kullun kai ja kake kenan wannan duka bai dacewa ya zamanto wato kai wanda kake limami ka ringa yin haka kada ka zamanto kullun takaitawa kake kuma kada ya zamanto kullun ja kake idan kullun ja kake to masallacin ka zai zamanto ana nuna ka haka kuma idan kuma ya zamanto kullun takaitawa kake masallacin kai ma za a nuna ka diyan da kai dai baka sha ba abinda zaka yi dai idan takaita amma kake kuma kana gaggamawa shi ma za a nuna ka kenan dai nunin dai zai samu sabani nuni na abinda ya shahi tsawaitawa tsawaitawa ya gode ko kuma zan eh ya gode to wannan kuma takaitawa fa shi kuma ya gode ko kuma zan baina bainawa ka zamanto kai tsakatsakiya kai to abinda kenan ake so shine zamanto wani lokaci eh ka ja sallah wani lokaci lokacin da ka gani misali a masallaci akwai nishadi misali mutane suna da nishadi misali sallah asuba mafi yawa mutane sun taso daga barci kowa yana da dan bawa bawa wannan babu laifi wani lokaci ka ringa shan ta duk ita ana so a dan ja ta haka amma ba kullun ba kuma ya zamanto kai kullun ja kake kullun sai wani ya fara eh an ware hutawa ma masa gari ya waye kai kana sallah kullun gari ya waye kai kana sallah ina tuni akwai wani masallaci wani limami da jimawa can wajen demul left ne ko kuma wajen demul right sai mun yi da sallah mun dawo ma irin ana barcin waje ana barcin rana ka dawo kana kwanta kana shan sahihi wato sahiya ka ji shi can yana ta karatu ana sallah sai ka rasa yaushe ne aka fara sallah ko kuma ja ne aka yi ana daidaita kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana takaitawa kuma yana ja tunda nan abu laquru qulu a'udhu birabbil falaq qulu a'udhu birabbin nas sai karanta nan kuma a cikin gari ana zaune karanta iza zulzila iza zulzila raka'a nawa ce aya 8 ce aya 8 ko 9 ya karanta ta a cikin sallah asuba kenan Allah da tadda mu sai yake cewa ba qala li uqba bin amir radiyallahu anhu ya ce ma uqba dan amir da Allah ta tabbata gare shi اقرا في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلها وتكررت a cikin surarka wannan almu'awwidhataini qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas da dai babu na'am na'am karanta fatiha tayyib karanta fatiha kamar yanda muka gani a karatun mu wanda ya wuce wancan satin sama idan ya zamanto mutum bai iya ba karatu sai fatiha kadai babu lahi ya halatta akwai halaccin ka karanta fatiha kai sallah wanda idan ya zamanto kai baka iya ba fatihan ma ai mun ga inda zakai sallah zakai ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kawai ka karanta allahu akbar kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai kai rukuyi kuma kai tasbihi ka cikin rukuyi kuma sallah dai wannan amma gawa ga mutumin da bai iya ba kwata-kwata to wani zai iya tambaya yaya za a iya samun mutumin da bai iya ba za a samu lalle ya zama to yau ya musulmi da misali ya zo daga can karshen kudu nan can ne a ake samun da yawa babu musulmi ya zo ya musulmta a wajen lokacin sallah ya yi sallah ta hau kan shi yana musulmta sallah lokacin sallah ya yi sallah ta hau kan shi aka zo sallah to shi bai iya ba karatu sai ku sanar da shi to ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar liman yana karatu shi yana wannan in shi kadai ne sai kuma yayi wannan yin rukuyi duka idan kuma ya zamanto ya fara koyan karatu wanda da yawa ana samu sun fara makaranta fatiha kadai ya iya ya fita daga makaranta yayi zamanto fatiha kadai ka iya kenan wannan kana da halaccin kai karanta wannan fatiha kai sallaka ka karanta ta a cikin kowace raka'a kai sallaka amma ya zamanto ka tashi ka je ka nemi wato ilimi dan ka ci gaba wato da karatunka an fahimta na خلاص طيب kenan shine mallan yace mana wa kana ahyanan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara bi aksar min zalika yana karanta da sama da wannan sama da mine wannan da muka ambato qaf da kuma iza shams samao iza shams kuwirat iza zulzila qul a'uz shine yace fa kana ya qara 60 ayatan fa aksar wani lokaci a raka'a sai ya karanta aya 60 ko sama da haka nan wannan yake nuna mana annabi ko yana jan sallah wani lokaci ne kuma ya takaita kamar yadda muka yi bayani قال بعض الروات لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما wato wani daga cikin marawaitan hadisi yake cewa ban sani ba shin a raka'a guda ne annabi yake karanta aya 60 ko kuma a raka'o'in guda biyu wannan ya karanta aya 30 wannan ya karanta aya 30 wannan da yawa mu yanzu rauni ya same mu sai daidai ku zaka gani aya 20 ma ka karanta wani cha zai an ja sallah idan Allah ya datar da mu wa kana yaqra bi surati rum wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta surati rum wa ahyanan bi surati yasin wani lokaci kuma ya karanta surati yasin surati rum aya 70 surati yasin aya 83 wani lokaci annabi yana karanta wannan wannan yake nuna mana mu ringa ganin irin sallah annabi kada ya zamanto sallan mu ta zamanto mu kullun kawai shafshaf ne mun gama sallah kada ya zamanto kuma kullun ja muke kamar yanda muka yi bayani kenan wani lokaci kana iya daukowa ka ja sallah a ja ayi sallah sosai wani lokaci kuma kana iya zawa a takaita sallah wani lokaci kuma ya zamanto kai tsaka-tsakiya yace wa marratan salla subh bi makka fastaftaha suratul mu'minun wani lokaci yayi sallah a makka sai ya bude suratul mu'minun hatta jaa zikru musa wa harun aw zikri isa har sai da yazo inda aka ambaci wato musa da harun shine summa arsalna musa wa khawfu harun bi ayatina wa sultanin mubin aw zikri isa ko kuma ambatan wato annabi isa inda Allah subhanahu wataala yace wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in kenan wani lokaci ya karanta har sai da yazo nan shakka ce kenan daga rawan hadisin yace akhaztuhu sil'ata faraka kenan shakka ce aka samu daga wani rawi tunda suratul mu'minun ya fara ta tun daga fari har sai da yazo inda aka ambaci wato Musa da Harun wani lokaci kuma rawun yace ko kuma inda aka ambaci wato Isa yace wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bi as-safat wani lokaci kuma annabi yana jan sallah da suratul safat suratul safat aya da 182 yana jan sallah kenan wannan yake nuna idan ka samu kanka ana jan sallah kawai kai hakuri ba laifin liman bane yana kokari yana koyi da annabi inda liman zai zama to zai koyi da annabi ya zama to shi kullun haka yake kuma to wannan shine an ce an dan wannan in ba annabi na'am sai yace wa kana yusalliha yawmal juma'a ranar juma'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata sallal alfijr wannan duka sallah asuba ne muke alif lam mim tanzil sajada kenan suratul sajada alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin da ku fi rak'atul ula a rak'a farko wa fi rak'atis saniya a rak'a ta biyu kuma hal ata ala al insani suratul insan wanda wannan sunna ce wadda take mahjura sunna ce wadda zaka gani a irin wajen manan da an kaurace mata kalla zaka samu masallacin da limami zai zamanto wato ranar juma'a asuba ta ranar juma'a ya karanta suratul sajada da suratul insan wanda diyawa zaka gani sai dai ka gani wata sako ko kace bid'a ko kuma wannan abu wanda yake kirkire wai ya karanta suratul kafi ya karanta suratul kafi ko suratul juma'a wanda wannan ba daidai bane abinda yake sunna zaka shi ne man kawai kullun wai juma'a inda suratul kafi to tana ya profite ne yake dan an ce a karanta suratul kafi ranar juma'a shi ya karanta ya barka ku ka gani ai ayayewa ya bai muku adalci ba kuma abinda ake so sunna ta karantar shine annabi yana karanta suratul sajada saboda tana tunatar da wato mutum farkon halittarka haka suratul insan tana tunatar da cewa kai ko farkon halatta alal insani min ad-dari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana haka kuma suratul sajada duka tana tunatar da mutum wato tun farkon rayuwarka kayinka ba ayi ka ba aka same ka kenan tunatarwa ce ake amma ya zaman to kana karanta kai kullun suratul juma'a kai kullun suratul kafi wannan saba ma karantarwa sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu fi rak'ati al-ula wa yaqsuru fi thaniya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawaita a rak'a farko sannan kuma a rak'a ta biyu ya takaita wanda kuma wannan shi ma abu ne wanda zaka gani da yawa a cikin masallatai abun mu mura'ati in su mu kiyaye wannan abubuwa zaka gani limami bai kiyaye wato wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam menene annabi idan ya zo rak'a farko idan ya ja a raka'a farko to raka'a ta biyu zai zo ya takaita ta ba zan takaita farko tsaho ba in raka'a hudu ce haka idan yayi raka'a farko ta biyu zai yi ta ba ta kai ba wannan ta uku ma ba ta kai ba ta biyu ta hudu ba ta kai ba ta uku kenan haka ake ana safka dai ka gani to wani shi in ya zo raka'a farko yayi ta ilgajera raka ta biyu yayi ta doguwa to kaga wannan ka saba ma yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake kenan wannan duka mun gani wato abin da ya shahi sallar alfijir wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana yin sallah da sauran lokaci na'am a sallar alfijir ya kasance yana karatu wato a cikin sallar alfijir sai kuma alqira'atu fi sunnatil fajr wato annabi sallallahu alaihi wasallam karatun da yake a sunnatul fajr sunnatul fajr ita ce raka'atayn al-fajr yannan raka'a guda biyu da mutum yake idan al-fajr yake to kayan sallah wato asuba malam yake cewa wa amma qira'atuhu fi raka'atayn sunnatul fajr fa kanat khafifatan jiddan wato amma karatun annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi a raka'o'i na sunnatul fajr wato khafifa ce jiddan ita kai tatta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ha Aisha kamar yadda malam yace hatta inna Aisha ta radiyallahu anha kanat taqulu hal qara'a fiha bi ummul kitab shin wai a yanda annabi yake gashartar sallar wannan rak'atayn al-fajr shin wai har ya karanta suratul fatiha a ciki tana ganin kamar ta yi karanta sosai kenan shine wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-fatiha fil ula minha aya qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al-asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyina min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kina araka farko ta tahiyyat sunnatul fajr sai karanta wannan aya bayan ya karanta fatiha sai karanta wannan aya a raka ta biyu kuma sai karanto qulya ahlul kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allana na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun kenan raka ta biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan kenan mun gani nan aya daidai ce yake karanta a tahiyyat sunnatul fajr rak'atayn al-fajr ya karanta fatiha da wannan aya da farko a raka ta biyu ya karanta fatiha da kuma wannan aya sannan kuma wa rubbama qara'a badalaha wani lokaci kuma zai karanta watanta shine falamma ahasa isa minhumul kufra ila akhir al-aya kenan ya zamanto ya karanta wannan aya bayan ya karanta wato suratul fatiha wa ahyanan wani lokaci kuma annabi a rak'atayn al-fajr duka da muke ciki idan ya karanta fatiha sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ya karanta suratul kafirun a raka'a farko wa fil thaniya wa fil ukhra a raka'a ta biyu kuma kana wa fil wa qul huwa Allahu ahad wa ahyanan yaqra qul ya ayyuhal kafirun fi rak'ati al-ula wa qul ya ayyuhal wa qul huwa Allahu ahad kenan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a farko ya karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da qul huwa Allahu ahad kenan wannan duka sunnatul fajr rak'atayn al-fajr wa kana yaqulu ya kasance yana cewa ni'mas suratani huma wato madalla da wannan surorin guda biyu qul ya ayyuhal kafirun da qul huwa Allahu ahad وسمع رجلا يقرا سوره الاولى في الركعه الاولى فقال هذا عبد امن بربه وذو الوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يجي وني متين يا كرنتا واتو ا ركعه فرقو يا كرنتا قل يا ايها الكافر سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي يا واتو wannan bawon yayi imani da ubangijin shi saboda yanda qul ya ayyuhal kafirun take bara'a ga dukkan wasu mushrikai da dukkan wani kafirci da tabbatar ma da Allah subhanahu wataala wato kadai ta kashi shi kadai wahdahu la sharika lahu summa qara'a suratul sadiya fi rak'atil ukhra fa qala hadha abdun arafa rabbahu a raka'a ta biyu kuma sai karanta suratul fatiha da qul huwallahu ahad sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan bawan ya san ubangijin shi saboda ya karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan wannan duka abin da ya shahi wato abin da ya shahi sallah ta alfijir da rak'atayn wato alfijir kenan mun ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam a rak'atayn alfijir wato yake karanta wato surori takaitattu qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad ko kuma ya karanta ayoyin nan daidaya falamma ahasa isa minhum alkufra ko kuma qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko kuma qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim alaya kenan wannan duka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yake karantawa sai malam yace saniyan salatu zuhur wato abu na biyu shine wato sallah azhar bayan cin sallah asuba kenan sallah ta azhar wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atayn alulayni bi fatiha wa suratayn wa yatawil wa yatulu fi rak'atin fil ula ma la yatulu fi thaniya wato a sallah ta azhar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a rakawi na farko suratul fatiha da wata sura sannan kuma yana tsawaitawa a raka'a farko a ta biyu wato sai ya takaita kada yayi ta kai tsawon ta farko kamar yanda muka gani cewa idan ya ja ta farko ta biyu to he yi ta bata kai ba wannan tsaho wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتودع ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها وللوك تشيكما النبي صلى الله عليه وسلم إن أكد صلى الظهر هي جاتا عندما تجي وصلى الظهر إتما أنا جلتا وان صلوا للا أكي جا صلى السباع صلى الظهر يتصلى الأسر تكي تاتا أكي حك صلى مغربا إتما تكي تاتا أكي sallar isha ma ana dan janta amma kada ya zamanto jan da ake ma asuba da azhar kenan haka ya zamanto sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta to wani lokaci annabi ana sallar azhar an ta da sallar azhar ayi kabbara me rawaito hadisi yake cewa mutun zai tashi ya dai baqi baqi makabarta ce ta Madina ya dai can ya biya wasu bukatun su ya dawo ya koma gidan shi ya je yayi arwalla ya zo masallaci ana raka'a farko duka ana waraka faro misali daga nan misali baki daga masallacin annabi tausiya da yanzu an ja masallacin sosai amma dai daga inda asalin mun bari misali a ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar daga nan kaje sabilul huda haka ne da baki ita da makabarta ko ya dan dara ta kadan kenan misali daga nan kamar daga nan ka tashi an malam ibrahim ya kabarta sallah ka tahi sabilul huda ka dawo ka je gidan ka yi arwalla ka zo masallaci ana raka horo amma in zamanin mu ne yanzu ka dai can ka dawo ka isko shi a raka horo yayin da kai gaban nan san ta za yau bala ibrahim fa ya jajewa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar shi ne kenan muka ce ka ja wataran kuma ka saukaka kenan sallar azhar wannan muna gani a raka daya cewa gaban mutun yayi wannan taraje din ya je ya dawo duka ana raka wato horo sannan kuma yazo ya samu raka'a ta farko wa kanu yazunnuna annahu yuridu bizalika an yudrikun nasir raka'atul ula wato su sahabbai sun kasance suna tunanin cewa cin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan dan me yasa dan mutane su samu raka'a wannan ta farko shi yasa yake yin haka nan kenan wannan yake nuna mana shi ma babu laifi idan ya zamanto wato ka dan duda wasu malamai suna gani bai dace ba zamanto misali ka zo sallah lasiya ma idan ana rukuyi an zo an yi rukui ya kaji mutane za su shigo masallaci ka dan tsaya wato su samu rukui liman ya dan tsaya wasu malamai suna ganin bai dace ba haka nan yanan wasu kuma suna ganin cewa babu laifi dan ka sama musu wato su samu alkhairi yanan wannan suna ganin cewa annabi yana yin haka ne dan mutane su samu wato raka'a farko da mafi yawa a cikin zamanin mu yanzu sai dai mu ce irin sallar asuba ce ya kamata a dan wannan saboda wani yana da yawan barci ka in ya taso zaka gani an gama sallah akwai wanda in ya shiga liman in dai baka tashi ba kawai he dai ka zo in ka samu wasu ku yi sallah ba masallacin akwai wanda kuma shi ya kabarta ma tukun ka tashi tukun zakai isko shi kuma ka samu sallah daga farko ko kuma ka samu ta biyu sai ya ce wa kana yaqra'u fi kulli min rak'ataini qadra 30 aya qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajda wa fiha al-fatiha wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a dukkan rakawoyi guda biyu na sallar azhar kenan na farko yana karanta gurgudan aya 30 kenan gurgudan suratu sajada alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin kenan kamar sallar azhar yana karanta gurgudan aya 30 a dukkan rakawoyi annabi sallallahu kuma wafi al-fatiha hadda fatiha wato a ciki mallan yace wa kana ahyanan wani lokaci kana yaqra bis was-samai wa tariq yana karanta was-samai wa tariq kun gani an dawo kuma kenan wannan yake nuna mana annabi yana jama'awa shi yasa wannan littafin yake da kyau irin yanda mallan ya tattaro dukkan wasu abubuwa na annabi na sallai kamar yanda yake siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana ganin da to haka kaga iya jiro maka inda annabi yake ja kuma ya jiro maka inda annabi yake takaitawa kenan kai ma idan zaka yi koyi sai kai koyi da haka wani lokaci ba laifi ka dan ja wani lokaci kuma ka takaita saboda ka dinga duba wato halin wato abin da ya sa yi wato al'umma mamu wani lokaci ya karanta was-sama'i wat-tariq, wani lokaci ya karanta was-sama'i dhatil buruj, wani lokaci ya karanta wal-layli idha yaghsha wa nahwiha min as-suwar, da kuma makamantan su irin wannan sura na Qisarul Mufassal na kasa kenan. Wa rubbama qara'a idha as-sama'u inshaqqat, wani lokaci kuma ya karanta idha as-sama'u inshaqqat, wannan duka a sallah wacce sallah az-zuhr. Wa kanu ya'rifuna bi qira'atihi fi az-zuhr wal 'asr bi ittirab lihiyatihi, sannan sahabbai sun kasance suna gane karatun annabi wato da mine da irin jujjuyawa wato gemun shi. Muka ce idan ya zamanto yana karatu a asarce ya za a gane, saboda habashi tana motsawa, idan gemun annabi yana motsawa daga nan ne suke gane ya yana karatu a cikin sallah wadda take asarce. Sannan kuma mi wani lokaci kuma yana bayyana musu aya, yana bayyana musu aya, wata aya daga ciki. Misali muka ce idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yana karanta Fatiha, ya zo ghayrul maghdubi alaihim waladdallin, sai ya dago ko kuma yawa samai wa tariku ma zara kuma tariku, yana yi kasa-kasa ya daga annajin mustaqil, ya dan dan ya bayyana ma wato sahabbai su ji ina ne yake. Idan wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a raka'a guda biyu na sallah azhar, sai malam yace qira'atuhu sallallahu alaihi wasallama ayatin ba'da al-fatiha fil akhiratayn, wato karanta aya da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan fatiha a sallu a raka'o'i guda biyu na ƙarshe, wanda babu laifi kamar yadda ya gabata a sallah. Misali sallah azhar ka karanta fatiha da sura raka'a farko, raka'a ta biyu fatiha da sura, to raka'a ta uku da ta hudu babu laifi kana iya ka karanta fatiha, kana iya kuma ka karanta fatiha ka karanta wata sura, shi ma duka babu laifi kamar yadda zamu gani wato ana. Shine malam yace wa kana yaj'alu ar-raka'atayn al-akhiratayn aqsar min al-awwalayn qadra nisf, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya wato karatun da yake a raka'o'i guda biyu na ƙarshe wato rabin wato yanda yake yi a raka'o'i guda biyu na farko. Misali farko muka ce ya karanta aya 30, to nabi in yazo 15 zai karanta, kenan kun gani rabi ne kenan yake yi, qadra nisf kenan 15 aya. Wa rubbama iktasara fiha ala al-fatiha, wani lokaci kuma ya so da yawa yana takaitawa kawai akan fatiha, raka'a ta uku sallah azhar zai yi sai karanta fatiha kawai ayi kabbara ayi rukui, ta hudu ma haka kawai ya karanta fatiha wato ayi rukui, amma kuma babu laifi kenan ya karanta a karanta wani abu wato a bayan fatiha wannan a cikin sallah azhar wato raka'a biyu wato na karshe. Sai ma da yace wujubu qira'ati al-fatiha fi kulli raka'ati, wanda wannan daga cikin fasalin wannan mun dan ganshi a can baya wato akan wajibcin karanta fatiha a kowace raka'a. Malam yace wa kad amara al-musii'u salatahu bi qira'ati al-fatiha fi kulli raka'atin haythu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula, wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya amar yayi umarni ga wannan mutumin wanda yake mummuna sallar shi, wane ne mun ga sunan shi anan Khallad bin Rafi, wanda yazo ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi wa alaikum salam, ko ma kai sallah saboda baka yi ba sallah, har sai da aka yi uku, so uku yace annabi to ka koya mani sallah, to a cikin yan koya mishi sallar da yayi ya umarce shi da ya karanta fatiha a kowace raka'a. Sannan kuma shine ya bashi ya da auraka a farko yace mishi ga yanda zakai, sannan kuma kai haka nan a kowace raka'a, idan wannan yake nuna mana wajibi ne karanta fatiha a kowace raka'a. Sun maf'al zalika fi salatika kulliha, kamar yanda yace kai haka wato a cikin sallolinka gabaki daya. Wa fi riwayati fi kulli raka'a, a wata riwaya kuma a kowace raka'a. Wa kana yasma'uhum al-aya ahyana, wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiyar da su wato aya. Wa kanu yasma'una minhu an-nagama bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya, wataran kuma suna jin wato nagamar yanda annabi yake daukan karatun shi. Misali idan ya dauki sabbih isma rabbikal a'la sai ya je da su nagamar karatun, kenan sai gane kaza ne ya dauka. Ya ne ne nagama, nagama karatu ya ne nagama
kamar yadda ya rubuce ko wace
shi ne wuce so da Hausa mu samu kalmar nagama ne kamar gungunin karatu. Misali kai ne zaka yi karatu ka tafi da nagama shi, misali bismillahir rahmanir rahim, idan za a yi nagama bismillahir rahmanir rahim ya zai malam ku kuke jin sallah kenan, yanda kenan gunguni ne amma zai tafi karatun ne kake baka bayyana ba amma da gunguni, ai akwai wannan a Hausa zaka gani zaka yi magana amma da gunguni ne kai magana da za a bayyana daga abin da kake da yanzu misali wani zai yi gunguni yace kaza kai kai sai zaka fahimta idan kana jin Hausar da yake maka to wani lokaci Annabi yana musu haka kenan ya bayyana musu inda ya dauka da gunguni wani lokaci kuma sai ya bayyana musu da jiyar da su wato ai kenan shine yace na gama anan bi sabbi isma rabbika alala wa hala ataka hadithul gashiya wa kana ahyanan wani lokaci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yakra bis-samai zatul buruj kenan suratul buruj was-samai wat-tariq da suratul tariq wa nahwiha min as-sur da makamantan su daga cikin surori kana ahyanan yakra wani lokaci kuma yana karanta al-layli idha yaghsha suratul layl kenan wa nahwiha da makamanciyarta kenan wannan a sallah al-azhar a sallah azhar amma dai kuma karanta fatiha muka ce wajibi ne akan kowace sallah duk da akwai sabanin malamai wanda wasu suke ganin wato wajibi ne kowace sallah sai ka karanta wasu kuma sun yi istidlali da hadisin ya zamanto dan ya zamanto kana da liman kira'a ishita isheka kenan a inda yake bayyana karatu amma a inda ba a bayyana karatu misali sallah azhar to wajibi ne mutum ya karanta liman yana karatun shi kai ma wajibi ne ka karanta fatiha ka kawo wata sura a raka'a na farko daga wancan ma na karshe ka karanta fatiha an kana iya ka karo wata sura ko kuma ka takaita wato a fatiha insha Allah kenan wato nan zan mu tsaya da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu dalan gabaki daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zukatan mu insha Allah dai satin sama ku ne ba karatu saboda wani uzuri da ya fito mana lalla wasu ƴan uwa sun zo nan insha Allah mun dawo karatu kenan.